daga jihar Bauchi zuwa jihar Katsina, wato Malam Abdulmanan Mahmud Shira, Bauchi State, Nigeria. Muna ma Malam barka da zuwa, duk da cewa wannan shi ne kamar wannan ita ce muhadara ta biyu cikin jerin muhadarorin da aka gabatar, da kuma cikin jerin programs wannan shi ne na uku. Allahu ta'ala ya dace da mu, ya dace da malam da faɗa abin da yake daidai. Allahu ta'ala ya riko da harshen malam wajen faɗa abin da yake daidai.
Zan miƙa abin magana
zuwa ga shi malam ɗin domin a ci gaba da gabatar da muhadara. Allahu ta'ala ya sa albarka a ciki.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya da jinjina su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan lokaci mai albarka, a wannan rana ta Talata, yau muna 19 ga watan Juma'a Tsani, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445, wanda yake daidai da 1 ga watan 1 shekara ta 2024 miladiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka, a nan masallacin Prison Barrack, ko a nan unguwar Yari, a nan garin Katsina, jihar Katsina. Ba don komai ba, sai don saboda gabatar da muhadara da kuma jan hankalin junanmu akan abin da ya shafi addininmu na musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan majalisi kamar yadda ɗan uwa Malam Abdul Basir ya gabatar, insha Allah ta'ala. Maudu'in mu da za mu yi magana a kai shi ne asbabu su'il khatima, sabuban da suke jawo a yi mummunan ƙarshe, dalilan da suke jawo mutum ya yi mummunan ƙarshe. A jiya cikin muhadarar da muka yi, mun yi bayani akan sabuban da ke jawo kyakkyawan ƙarshe, hanyoyin da mutum zai bi domin ya samu kyakkyawan ƙarshe. a yau kuma insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan dalilan da suke jawo mutum ya yi mummunan ƙarshe. Dalilin haka shine ana so mutum ya zama cewa a rayuwarsa ya san menene alkhairi, ya kuma san menene sharri. Ya san menene alkhairi domin ya aikata ya sabu tsira, ya kuma san menene sharri domin ya nisance shi. Sahabi Huzaifatu ibn al-Yaman, Allah ya kara masa yadda, yake cewa dukkan mutane sun kasance kowa in yazo tambaya yana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan alkhairi ne, wace hanya zai bi ya samu aljanna, ya zai yi tsira, ya zai yi kaza. Yace ni kuma in nazo sai in dinga tambayan sa akan ababin da suke shalli, me in na aikata na halaka, menene in na aikata na tabe. Yace ba don komai ba sai dan saboda ina kokarin in bijire in kauce ma duk abin da na san zai kai ni zuwa ga tabewa, duk abin da na san zai kai ni zuwa ga halaka, ina kokarin ya zama na bijire mishi, in zama na kauce mishi. So wannan shine amfanin mutum ya binciki abin da yake sharri ne. Saboda haka in mun ji wasu dalilai ko sabuba ke jawowa mutum yake kyawun ƙarshe, don mu ƙara ƙaimi, mu tashi tsaye, mu ƙara zage damtse domin mu ga mun dace da kyawun ƙarshe. Ashe kuma ya kamata mu san kuma wasu sabuba ke jawo mutum yayi mummunan ƙarshe, saboda mu yi kokari mu kauce musu, mu guje musu. Domin wannan ita ce siffar mumini, yana bautar Allah ne bainal khaufi war raja, tsakanin tsoron azabar Allah da kuma fatar rahmar Allah. Yana tsoron a cin mishi a hanyar da bata dace ba, yana kuma fatar Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya dace da rahaman sa. Allah ya sa mu dace. To a kamar yadda muka yi shimfida a lecture da muka gabatar a jiya, cewa kowa ya riga ya sani mutuwa dole ce, babu makawa, babu shakka, ba kokwanto, dolen dole, watan wata rana, dole dole mu ɗaya bayan ɗaya za a neme mu duka mu a rasa. Du za a neme mu a rasa mu. Watan wata rana du za mu zama tarihi. Sai dai a ba da labarin cewa mun taɓa zuwa waje kaza, wane ya zo ya yi darasi a gu kaza, wane ya zo ya yi muhadara a gu kaza, amma yanzu babu shi. Za a zo a waye gari labarin an taɓa muhadara a nan ma ya ɓace, saboda waɗanda suka saurari muhadaran su ma du sun gushe. Kowa ya wuce. Su kaga ashe in ya zama cewa dole kowa zai mutu, to sai zama mutane kuma in an mutu to kowa zai mutu ne a ɓangare ɗaya daga cikin guda biyu. Wani mutuwa ta zama farkon hutunsa, wani mutuwa kuma ta zama ita ce farkon wahalansa mara yankewa. Wani daga sanda ya mutu ya shiga cikin hutu da annashuwa da jin daɗi da babu da baya yankewa. Wani kuma daga sanda ya mutu ya shiga cikin tashin hankali da bala'i, wanda kullum sai da ya dinga ƙaruwa ba raguwa ba. Balle kuma a ce akwai wanda zai ƙare. Allah ya shirya mu. To shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana cewa a bayi sun kasu kashi biyu ko a kiyama, akwai fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id. Wasu suna wuta, wasu kuma suna aljanna. So kaga wanda ya tafi aljanna ya samu kyakkyawan cikawa kenan, wanda kuma ganshi a wuta ya samu mummunan cikawa kenan. To duk wannan doguwar shimfiɗan mun riga mun gabatar da ita a lecture jiya, na san waɗanda suka saurare ta za su ga cewa ba buƙatar sai mun sake maimaita ta a yanzu insha Allah ta'ala, saboda yanayi na lokaci. Kai tsaye za mu shiga cikin maudu'in mu, shine su'ul khatima, mummunan ƙarshe. Jiya mun yi bayani akan husnul khatima, kyakkyawan ƙarshe. Yau kuma za mu yi bayani insha Allah akan su'ul khatima, akan mummunan ƙarshe. Su'ul khatima ma'ananta shine malamai suka ce an yamuta al-abdu ala halatin sayyi'atin la turdi Allah azza wa jal, shine bawa ya mutu a mummunan yanayin da ba zai yaldar da ubangijinsa ba. Ya zama mutum ya mutu a yanayin da ya mutu Allah baya mai yarda da shi, to yayi mummunan ƙarshe kenan, yayi mummunan cikawa kenan. Ya mutu a hanya mara kyau, ya mutu a hanyar da bata dace ba. A ce bawa ya mutu Allah yana halin bai yarda da shi ba, to wannan shine mummunan ƙarshe, wannan shine mummunan cikawa. ajiya mun ji cewa ma'anan kyakkyawan cikawa kyakkyawan ƙarshe shine mutum ya zama Allah ya datar da shi da ayyukan alkhairi waɗanda za su yaldar da Allah kafin mutuwansa kuma Allah ya wanzar da shi akan wannan yanayin har ƙarshen rayuwarsa to ya samu kyakkyawan ƙarshe kenan amma mummunan ƙarshe shine mutum ya mutu a bisa ga hanyar da Allah bai yarda da ita ba kaga ya mutu kenan shi ma yana halin Allah bai yarda da shi ba to wannan yayi mummunan ƙarshe kenan yayi mummunan ƙarshe kenan Allah ta tsare mu Allah ya kiyaye mu Al-Imam Ibn al-Jawzi Allah ya masa rahama a cikin littafin sa As-Sabatu 'inda al-Mamat littafin wato tabbatuwa lokacin mutuwa a cikin littafin yake cewa qad khazila khalqun kathirun 'inda al-maut akwai halittu da yawa khulqun kathir mutane da yawa sun lalace sun tabe sun halaka lokacin mutuwarsu sun mutu a hanyar da bata dace ba faminhum man atahu alkhizlan fi awwal maradihi akwai wanda tabewar tana zuwa masa tun farkon rashin lafiyarsa tun san da zai fara rashin lafiya a matsayin sa na wanda yake cutar ajali wani to tun daga ne yake fara asara yake fara tabewa wa minhum man jaa aw man faja'ahu alkhizlan fi sa'ati ishtidadil amr akwai wanda kuma tabewar takan masa fujia ba aune a lokacin da al'amari yake ƙara masa tsanani fa minhum man kafar akwai wanda yana cikin wahala da ya fara rashin lafiyar mutuwa wani a lokacin yake fara zubin bokai yana neman magani ya kafirce ma Allah wani a lokacin yake faɗin kalmomin da yake kafirce ma ubangijinsa wani a lokacin yake ganin Allah bai isan masa ba sai ya koma zuwa ga wasu dan haka ya bar addini ya kafirce ma Allah subhanahu wataala wa minhum man yatarada wa tasaqqat akwai wanda a lokacin yake bijire ma Allah yayi fushi da abinda Allah ya rubuta masa cewa zai same shi wa minhum yace na'udhu billahi minal khizlan muna neman Allah ya tsare mu daga irin wannan tabewa wa hadha ma'ana su'ul ma'ana su'il khatima yace wannan shine ma'anar mummunan cikawa a ce tabewar mutum da bijirewansa da kaucewa mu Allah bai zo masa ba sai lokacin mutuwarsa kaga wannan yayi mummunan cikawa kenan Allah ya tsare mu yace ma'anar mummunan ƙarshe shine wa huwa an yaghliba 'ala al-qalbi 'inda al-maut ash-shakku aw al-juhud shine lokacin mutuwar mutum ya zama shakka da taraddudi ko jayayya game da al'amarin Allah ya ci galaba akan zuciyarsa fatuqbadu an-nafsu 'ala tilka al-hala sai ya zama har Allah ya karbi ransa yana a wannan yanayin wa duna zalika an yatasakhata al-aqdar ko ya zama cewa yana fushi da abin da Allah ya kaddara masa har ya mutu a wannan yanayin to kaga wannan mutumin yayi mummunan cikawa kenan Allah ya tsare mu to malamai suka ce mummunan ƙarshe su'ul khatima alamar tabai martaba ce guda biyu mataki guda biyu na farko wanda shine mafi girma shine an yaghliba 'ala al-qalbi inda sakaratil maut shakkun aw juhud shine sanda mutum yake cikin magagi na mutuwa sanda mutum yake cikin magagin mutuwa ya zama cewa shakka ko rashin tabbas game da ubangiji ya ci galaba akan zuciyarsa in ya shiga wani irin yanayi sai ya fara tsammanin anya kuwa da gaske akwai Allah nan kuwa ko babu to ya har ya zama cewa ya mutu a wannan yanayi to wannan mafi muni kenan kaga ya kafirce kenan ya kafirta domin wanda yake shakka ai bai bayi da yaqinin kenan saboda haka bai zama musulmi ba fatakunu fatuqbadu ar-ruhu 'ala tilka al-hal sai zama an karbi ransa a wannan yanayin fatakunu hijaban bainahu wa bainallahi ta'ala abadan daga wannan shakkan da ta shiga zuciyarsa lokacin mutuwarsa sai ta zama ita ce shamaki da zai zama tsakaninsa da ubangijinsa har abada babu shi ba Allah ya raba gari da ubangiji subhanahu wa ta'ala
وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد wannan sai ya tabbatar masa da nisantar da kansa na har abada da kuma azaba da wamman ya tabbatacciya har karshen har abadat abadina saboda ya mutu yana kafiri na biyu shine an yaghliba ala qalbihi inda al-maut hubbu amrin min umuri dunya ya zama lokacin mutuwarsa son wani abu daga cikin al'amuran duniya ya ci galaba akan zuciyarsa son duniya ya mamaye zuciyarsa lokacin mutuwarsa aw shahawatin min shahawatiha ko wata sha'awa son wani abu daga cikin ababen sha'awa na duniya su ci galaba a kansa fayata masalu zalika fi qalbihi sai zama yana kamanta haka a cikin zuciyarsa wayastaghriquhu hatta la yabqa fil tilkal halati muttasi'un li ghayrihi fa idha qubidatu fiha fi halati ghalabihi hubbi dunya fal amru khatif daka sai ya zama an karbi ransa bayan ya riga ya tsunduma a cikin tunanin duniya da son duniya sai zama an karbi ransa a wannan yanayi saboda haka iya abin da ke gaban sa shine samun duniya ba damuwan sa lahira ba to in an karbi ransa a wannan yanayi to al'amarin akwai hadari ya zama har lokacin mutuwar mutum ga mutuwar ta zo masa yana cikin magagin mutuwar amma tunani yake yaya zai iya tashi ya samu lafiya akwai harkan sa da kasuwancin sa a Kano akwai kasuwancin sa wani ya je masa sari a Zaria ko ya hada wani deal na mugunta da haƙinci da almundahana a waje kaza ya cuci wani a waje kaza kayan bai iso ba yana ta tsoron kar ya zama kayan nan sun bi ruwa kenan ba su iso zuwa gare shi ba amma bai san cewa mutuwa zai yi ba to kaga wannan yayi mummunan cikawa amma kuma na farko ya fi shaɗari shine mutum ya mutu yana kafiri Allah ya kiyaye to annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya gaya mana yana cewa innamal a'malu bil khawatim abinda Allah yake la'akari da shi game da ayyukan mutum shine da me ya cika abinda ka cika da shi karshen aikin kar ka ga cewa kana ganin yanzu ai mu ne mutanen kirki yanzu mu ne na Allah yanzu kaf garin nan ana maganar ahlus sunna dole a saka mu a ciki in ana maganar masu son addini muna ciki in ana maganar masu son qur'ani masu hidimar addini muna ciki ka rudu a ba a ruduwa da shi jilatukun naka ga karshen ka malamai suna cewa alhayyu la yu'manu alaihi alfitan duk wanda yake da sauran numfashi ba abintuwa da shi a ce wani shi ya tallake ma fitina har yanzu da saura har yanzu da saura to dole sai an tashi da addu'a Allah ya samu gama lafiya abu na gaba shine zamu ji yadda magabata na kwarai suke da tsananin tsoron karshe mummunan karshe magabatan mu na kwarai yadda suke da tsananin tsoron karshe mummunan karshe hadisi ya zo daga sahabi abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda imamu muslim Allah ya masa rahama ya rawaito hadisin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan yanayin halittar mutane daga ciki sai yace fa wallazi la ilaha ghairuhu ne yace na rantse da wanda raina ke hannunsa wanda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya in ba shi ba inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna dayanku yakan kama ayyukan yan aljanna a rayuwarsa kullun yana aikata ayyuka irin na yan aljanna ana kiran sallah yana masallaci ana fara wa'azi yana wajen duk wani aiki na alkhairi yana go hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira har sai ya zama iya abin da ke tsakanin shi da aljanna bai wuce zira'i ba sauran yatta ka kadan ta rage masa ya mutu ya shiga aljanna fa yasbiqu alaihi alkitab sai littafi ya rigaye shi fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai ya juya ya koma aikin yan wuta karshe sai ya mutu fa yadkhuluha sai ya shiga wuta kaga wannan yana tsoratar da mu game da mummunan karshe
ashe akwai wanda yakan fara rayuwarsa a mutumin kirki da ayyukan yan aljanna amma ya kare da ayyukan yan wuta, ya kare da ayyukan yan wuta. Ashe kaga akwai matsala, dole ana buƙatar sai mun dage mun tashi da addu'a. To amma sai dai malamai suka ce ai dama duk wanda ga ya gamu da wannan to tinfil azal dama ayyukan sa ne yake akwai matsala, don ba wanda zai yi aiki da ikhlasi kuma a ce zai yaje karshen rayuwarsa Allah ya tabar da shi. Innal ladhina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah ya ce lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari ba ma tabar da lada da sakamakon waɗanda suka kyautata ayyuka. Saboda haka ba yanda za a yi a ce wane yayi aikin alkhairi kuma a ce da gaske yake yi da ikhlasi don Allah amma kuma a ƙarshen rayuwarsa Allah ya tabar da shi. Allah baya haka, duk wanda gan shi ya gamu da wannan to dama tun fil azal mafi girma shine aikin yana yi ne don burge mutane ba don samun yardan Allah ba, yana yin aikin ne kawai don saboda mutane su gani su yaba masa, ba wai damuwarsa Allah ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba. To kaga ƙarshe dama a tunda tubalin aikin ba Allah bane, ba yi don Allah bane. Ma kana lillahi yattasilu wa ma kana li ghayrillahi yanqati, dama duk abinda aka yi don Allah shike tabbatuwa ya kai gaci, abinda aka yi ba don Allah ba kuma yankewa yake yi bai kai wa gaci. Allah ya tsare mu. Sannan hadisi ya zo a cikin Sahihul Bukhari daga sahabi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Allah ya kara masa yadda, yake cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama iltaqa huwa wal mushrikuna, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gamu a filin yaki za a yi gumurzu a gwabza da mushrikai. Wa fi ashabihi rajulun, a cikin sahabbai akwai wani mutum la yad'u shazatan wala fazatan illa taba'aha yadribuha bi sayfihi, baya ganin wata tawaga ta mushrikai ko wanda ya kebance shi kadai ko waɗanda suka taru da yawa, duk inda ya gansu mushriki ko mutum daya ko dandazon jama'a sai ya bi su yana dukan su yana yankan su da takobinsa yana ta kashe mushrikai. Faqalu, sai suka ce ma ajza minna al-yawma ahadun kama ajza fulan, suka ce kai yau ba wanda ya jarumta a cikinmu kamar yadda wani ya jarumta. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa min ahli nar, wannan mutum ya dan wuta ne, dan wuta jiba fa yanda yake ta gumurzu yana kashe mushrikai yana kashe kafirai amma annabi yace wani dan wuta ne. Kaga abun akwai ban mamaki, ba gan shi a wajen giya ba ko gidan karuwai ko wajajen banza amma aka ce dan wuta ne, gashi kuma a filin yaki fi sabilillah annabi yace dan wuta ne. Faqala rajulun min alqaumi, sai wanda daga cikin mutane yace to ana usahibu, ai to tunda naji annabi yace wani dan wuta ne akwai matsala bari in bi bayan sa. Fattaba'ahu, sai ya bi shi. Fajuriha ar-rajulu jarhan shadida, ana cikin tafiya ana ta yaki sai wani ya saru wannan mutumin yayi masa wani rauni mai tsanani. Fasta'jala al-maut, da tsananin yayi masa yawa zafi yayi masa yawa sai yayi gaggawan kira ma kansa mutuwa. Fakharaja daka da yayi fawada'a nasla sayfihi ala al-ard wa zubabahu baina sadayayhi, sai ya caka takwabinsa akan kasa, ya zama takwabin inda yake fuskantan wajen kaifin yana fuskantan sama, sai ya zama kasan kuma yana kasa, sai ya tona ya caka takwabin haka wajen kaifin yana kallon sama. Thumma tahamala ala sayfihi, sai ya yi tsalle ya yi rubda ciki a kan takwabin. Faƙatala nafsan, sai ya kashe kansa. Fakharaja ar-rajulu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sai wannan mutumin da ya bi shi sai ya fita sai ya samu annabi. Faqala, sai ya ce ashhadu annaka rasulullah, ya ce ka na shaida cewa kai manzon Allah ne. Wa qassa alaihi al-qissa, ya karanta masa abin da ya faru. wannan mutumin da kace dan wuta ne gashi na ga yana ta kashe mushrikai ana ta yaki muna tsammata masa yayi jarumta dan aljanna ne da kace dan wuta ne na bishi sai naga gashi yanda yaje karshe shi ya kashe kansa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula la ya'malu bi amali ahli aljannati fima yabdu lin nas mutum yakan iya aikata aiki irin na ƴan aljanna cikin dai abin da ya bayyana ga mutane wa da mutumin kirki yana aiki irin na ƴan aljanna amma huwa min ahli an amma dan wuta ne shi dan wuta ne shi wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nari fima yabdu lin nas huwa min ahli aljanna wani za a ganshi yana aikata miyagun ayyuka amma dan aljanna ne shi amma gashi yana aiki dan wuta Allah ya rubuta zai shirye shi innamal a'malu bil khawatim yace karshe ake dubawa Allah yana la'akari ne da karshen me mutun ya cika akai Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye to wannan yasa malamai magabata tun daga annabi da sahabbai suke tsananin tsoran mummunan karshe suke tsananin tsoran mummunan karshe shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance kullun yana addu'a yana cewa Allahumma muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya Allah kai ne mai jujjuya zukata yadda ka so Allah ka tabbatar da zuciyata akan yi maka biyayya ka tabbatar da zuciyata akan addininka fa qala lahu Anas ibn Malik radiyallahu anhu sai Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi sai ya ce da shi ya nabi Allah yace ya manzon Allah ya annabin Allah amanna bika mun yi imani da kai fa wa bima ji'ta bihi mun yi imani da abin da ka zo da shi na alqur'ani da sunna fa hal takhafu alaina yanzu kana tsoron cewa daga baya za mu iya kaucewa ne kana ji mana tsoron kar mu yi rijakalun bar addini ne kake yawan maimaita addu'an nan dan mu koya mu yi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am yace eh ina ji muku tsoron cewa yana iya yiwa ya zama kun bar addini me yasa sai ce da su inna quluba bani adama baina isbu'ain min asabi'ir rahman yace da su lallai zukatan ƴan adam dukan su suna tsakanin yatsu guda biyu na Allah mai rahama ka qalbin wahid yadda ka san zuciya daya yuqallibu ha kaifa yasha Allah yana jujjuya su yadda ya ga dama saboda haka wata rana wani kafiri ne sai a juya zuciyarsa sai ga musulmi wani ko musulmi ne in zuciyar ta juya sai zama kafiri eh zama kafiri saboda haka she kaga in an juya baka san ya zaka zama ba da ka she dole kana bukatar addu'a kana bukatar addu'a Allah ya tsare mu Imam al-Qurtubi a cikin littafin sa At-Tadhkira fi ahwalil mauta wal daril akhira yake cewa la ta'jab bi imanika yace kar ka ga imaninka yana burge ka kar ka ce imaninka ya sa kai karkan kana burge kanka wa amalik kar din yanzu kana ayyukan alkhairi ya zama kana burge kanka wa salatik kar ya zama sallarka da kake yanzu tana rudanka tana yaudaranka wa saumika kar azumin da kake yi yanzu ya dinga yaudaranka yana rudarka wa jami'i qurbika da duk aikin da kake yi don neman yardan Allah dan neman kusanci zuwa ga Allah kar wannan ya dinga redore yaudaranka yana rudanka kar ka yadda fa inna zalika wa in kana min kasbika fa innahu min khalqi rabbik domin koda kuwa a ce ai wannan abin da kai aikin ka ne kokarin ka ne kai kokari amma halittar ubangijin ka ne da azumi da sallah da zakka da qiyamul layl da karatun alqur'ani duk wannan ayyukan ibada duka halittar Allah ce Allah ne ya halice su wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halice ku ya halice ayyukan ku wa fadlihi alayk dukan suna daga cikin falalolin Allah akan ka Allah ne ya ga dama yayi maka falala fa mahamma iftakharta bidhalika duk yanda kai alfahari da wannan kuntal muftakharu bimata'i ghayrika ka zama cewa kana alfahari da kayan wani ka kenan duna Allah ne so kana alfahari shi kana alfahari da kayan wani ka kenan wa rubbama suliba anka yana iya yiwa ya zama kayan wani kan nan an kwace daga wajenka abu ne mai sauki فعاد قلبك من الخير اخلى من جوف البعير sai zama zuciyarka ta koma daga zuciyar alkhairi ta koma mafi muni sama da tundin doki ko tundin raƙumi zuciyarka tana wari wari na ayyukan sharri sama da tundin raƙumi saboda haka karka yadda ce karka yadda wannan ya ruɗe ka ashe magabata na kwarai fa suna jin tsoron me suna jin tsoron mummunan ƙarshe suna jin tsoron mummunan cikawa to wasu daga cikin magabata kamar yadda na faɗa suna da tsanani Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya mishi rahama lokacin da Iblis ya zo ya same shi yana kwance a cutarsa ta ajali yace kai Imam Ahmad Imam Ahmad ai ka gama da ni kai gan na buga duk ta yanda zan same ka na kasa kai gan kasha ka tsallake sai yace hatta al'an har yanzu fa da saura har yanzu da saura sai dai dan farfado sai wani yace yake ce masa me yasa naji kana hatta al'an yace Iblis ne yazo yace mun na riga na ci karfin sa na gama da shi nace masa har yanzu da saura tunda ina raye har yanzu da saura amma kaga inda yace masa kai to dama ni sa'an wasan ka ne ka san wa Imam Ahlus-Sunna wal Jama'a kuwa kaga akwai matsala da sai yasa ya mutu yana alfahari da tutiyan kamar shine ya shigar da kansa to kaga ya samu matsala kenan Allah ya shirya mu so daga cikin sabubban da suke jawo mutum ya yi mummunan ƙarshe tunda mun ji yanda magabata suke da tsananin mummunan ƙarshe suke da tsananin tsoron mummunan ƙarshe sababi na farko shine al-kufr billah wal israru alayhi kafirce ma Allah shirka da kuma dogewa akai duk wani aikin da aka ce kafirci ne ko shirka ce to kar ka kusanci wannan aikin kar ka kusanci wannan aikin ko aikin da aka ce kaza yana rage imani kar ka je kusa da wannan aikin yana sa mutum ya yi mummunan ƙarshe al-kufru billah wal israru alayhi mutum ya kafirce ma Allah kuma ya doge akan aikin kafirci in ya mutu akan kafirci kan dama wanda ya mutu kafiri kai kai ka san yayi mummunan ƙarshe yayi musulmi in ya mutu yana aikin banza yana aikin fajilci ba a cewa wani dan wuta ne kai tsaye amma kafiri ya mutu a kafirci zai ga ce to wani ya tafi a hagunci Allah kuma ya ƙara nauyin kasa Allah ya saka ka a sauka lafiya amma fa in ta'aziya ka je yi ba kafiri karka gaya masa Allah ƙara nauyin kasa za ku samu matsala da shi ai ta sannu ya haƙuri sannu shi kenan amma ka ce masa Allah ya ƙara nauyin kasa ai akwai rigima ai Allah ya samu dace na biyu shine fasadul mu'taqad wa ta'abbud bil bid'a daga cikin dalilan da ke sa mutum ya yi mummunan ƙarshe shine gurɓacewar aƙida aƙidar mutum ta zama gurɓatacciya da kuma yi ma Allah ibada akan turba ta bid'a bid'a tana sa mutum ya yi mummunan ƙarshe duk abin da aka ce maka a ibada ce aka ce maka annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba in ba ka so ka yi mummunan ƙarshe kar ka yi shi a ibada fa in kuma al'ada ce wannan damuwarka ce wannan yanzu misali idan aka ce maka kalan tufafinka ka samu kudinka za ka sayo tufafi iya abin da aka gaya maka ga tufafin da musulunci bai yadda ka sa ba amma ba a ce maka dole ka sa fari ko ka sa blue ko ka sa baki ko ka sa ja ko ka sa kaza duk waɗannan sai a ce ga kala da musulunci bai yadda ba amma an baka zaɓi kana da ikon ka saka hularka yanzu wani zai sa hula in yayi mata ya karya ta kari da ta fi mishi kyau wani ya karya ta kari biyu ta fi mishi kyau wani ya tura ta bayan goshi ya fi fitowa wani ya tura ta gaban goshi ya fi fitowa so wani kuma ga kalar da ta fi masa kyau wani ga kalar ya ce kowa ya daidai ta kan kala ɗaya wannan al'ada ce abincin an zo cin abinci wani shi ya fi son ya ci tuwo wani ya fi son ya ci dankali wani ya fi son ya ci kaza wannan al'ada ce amma sallah fa baka cewa to tunda ai an ce kowa yana da ikon yayin rayuwa yadda yake so sai ka ce to ai barin gaya muku ni kan dai sallan azhar din nan yau na yanke shawari ni dai na fi so na yi raka'a ɗaya sallin tal na musu ne raka dai ta ishe ni sai ya ce maka to jikinka zai ga ya maka kuwan ka tafi can so kaga amma a duniya yanzu aka kawo maka abinci plate uku kana da ikon ka ce kai loma uku kuma ka koshi da gaske baka bukata shikenan wannan al'ada ce amma ibada ba a bid'a a ciki saboda haka a fanni na ibada in kana so karka yi mummunan karshe to karka yi bid'a karka yi abinda annabi bai saka ba sayyidina huzaifatu bin al-yaman Allah ya kara masa yadda yana cewa kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu rasulillah fala ta'abbaduha duk ibadar da kuka ga sahabban annabi ba su yi ba to karku yi fa innal awwala lam yada lil akhiri maqala domin na farko da suka shude ba su balma na karshe wani abun cewa a cikin addini ba ku kawai abun da aka sani shine ittabi'u wala tabtadi'u ku bi amma kar ku firtiro fa kad ku fito an yi san muku ko an gama muku aiki an gama muku aiki ku yanzu kawai su ake ku yi addini da aka sababi na biyu da ke jawo mutum ya yi mummunan karshe shine bacin aqida da kuma tafiya da yin addini akan bid'a bid'a Allah ya tsare mu daga bid'a sababi na uku shine ta'alluqul qalbi bi ghayrillah shine mutum ya alakanta zuciyarsa da wani Allah wannan na jawo mutum ya yi mummunan karshe zuciyarsa ya zama ta alaka da wani wanda ba Allah ba baya tunanin domin yana daga cikin tauhidi shine ta'alluqul qalbi billah karata ya zuciyarka a wajen Allah kana nema wa zai bani Allah in na rasa wa ya hana ni Allah in na zo duniya wa ya kawo ka duniya Allah in ka mutu wa ya kashe ka Allah baka tunanin kowa baka zaunawa duk wani abu ya same ka ce kokarin su wane ne na'am akwai wanda yana zama sababi wani in ya maka aikin alkhairi yayi sa'ayi don ka samu wani abun aikin alkhairi ba daidai bane ka ce bai yi kokari ba daidai bane ka zama butulu kenan amma ka gane zaman sa sababi da sa'ayin da yayi da kai koman da yayi ba shine dalilin da yasa ka samu ba abin da yasa ka samu shine kaddaran Allah Allah ya riga ya rubuta cewa naka ne kaza baka samu ba karka ce suwane su suka buloke ka suwane ba sa iya buloke ka suwane ba sa iya toshe ka ba sa iya tsayawa a gaban ka in Allah ya ce ga arzikinka can dun nisan sa da duk wanda suka tsaya gaban ka wallahi zaka buge su ka wuce arzikin zai iso zuwa gare ka da ka ta'alluqul qalbi bi ghayrillah alakanta zuciya da wani Allah na daga cikin sabuban da ke jawo mutum yayi mummunan karshe Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa allazina amanu wa taquma innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah taquma innul qulub wadanda suka yi imani zukatansu suna samun natsuwa ne da ambaton Allah in sun tuna Allah sai su samu natsuwa da ambaton Allah zuciya ke samun natsuwa kullun kai ta zikiri kai ta ambaton Allah to in baka so kai mummunan karshe karka cika zuciyarka da ambaton wani in ba Allah ba wannan yana daga cikin sauban da ke sa mutum ya yi mummunan karshe Allah ya kiyaye sababi na hudu kenan na'am sababi na hudu da ke jawo mutum ya yi mummunan karshe shine mukhalafatu zahiri lil batin shine zahirin mutum abinda ya bayyana ma mutane ya saba ma batininsa wannan na jawo mutum ya yi mummunan karshe ya bayyana a gaban mutane cewa shi ne Allah ne mutumin kirki mutumin arziki amma a zahiri Allah ya sani cewa wani mutumin banza ne kuma shi ma a karan kansa ya san mutumin banza ne yana jawo mutum ya yi mummunan karshe duk yadda mutum zai yi a duniya ya yi iya bakin kokarinsa ya zamana cewa in an je gaba ga Allah ran tashin kiyama yadda mutane suke daukan ka mutumin kirki mutane su gane fa ashe ka wuce haka kar a je kiyama mutane suna daukan ka na Allah a je gaban Allah ka bayyana ashe kai mutumin banza ne domin alkiyama Allah ce mana idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba sai ce khafidatun rafi'a wani a duniya ana masa kallon babba kallon yalla boy in an je kiyama sai yayi kasa wani ana masa kallon kaskantacce ba a yi da shi in an je kiyama sai yayi sama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi wanda ya inganta Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanatin amsali jibali tihamata bidan annabi ya ce na san wasu mutane cikin al'ummata ran tashin kiyama za su zo da ayyukan alkhairi manya-manya kamar duwatsun tihama farare sun aikata ayyukan alkhairi masu yawa amma fa yaj'aluhu Allahu haba'an mansura Allah sai ya nikar da wannan aikin sai ya zama aikin ya tafi a iska ya tafi a banza Sauban radiyallahu an sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah sifhum lana sai ya ce ya manzon Allah ka siffanta mana suwaye waɗannan mutanen jallihim lana Allah na kuna minhum wa nahnu la na'lam yi mana bayanin wai suwaye waɗannan mutanen saboda kar mu fada cikin su ba mu sani ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma innahum ikhwanukum ba wasu bane yan uwanku ne musulmai wa min jiljatikum tsarin halittar ku dai fatar ku dai mutane ne irin kai wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khuduna yadda kake ganin kai kana tashi kai kiyamul layli kai karshen mutumin kirki kenan mai kiyamul layli a boye ba wanda ya sani sai Allah to su ma suna kiyamul layli amma walakinnahum aqwamun idha khalaw bi maharimillah intahakuha sai dai su wasu irin mutane ne da in suka kebance suka ga aikin sabon Allah to ba sa daga kafa amma a gaban Allah su mutanen kirki a gaban mutane su mutanen kirki ne har ma kiyamul layli suke tashi ki amma kuma in suka kebance suka ga aikin sabon Allah to ba za su yi wasa da shi ba daka mutumin kirki ne a gaban jama'a amma a bayan gari dan banza ne shi to sai Allah ya tattaro duk wannan kirkin da yake da wannan kiyamul layli yanda ya yaudari mutane yukhadi'una Allah wal ladina amanu ya dauka ya yaudari Allah ne ya yaudari masu imani amma wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun yana yaudaran kansa ne Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum daga na daga cikin dalilan da ke sa mutum yayi mummunan karshe shine zahirin sa ya dinga saba ma batinin sa wani malami a Mahmud al-Misri a cikin littafin sa al-khawf min su'il khatima ya kawo wata kissa da mata take da su'u khatimati ta'ibil kazzab yanda wani mai tuban ƙarya yayi mummunan karshe yace akwai wani malami da ake kiran shi da Mansur ibn Ammar shi malamin yake cewa ina da wani aboki ina yawan zunubi yana yawan sabon Allah sai aka yi wa'azi sai yace ya tuba ya koma zuwa ga Allah kullun in za a yi sallah yana nan tahajjud yana nan qiyamul layl yana nan karatun qur'ani tafsiri duk abin da za a yi yana nan yace sai aka yi kwana biyu bana ganin shi a masallaci bana ganin shi wajajen ayyukan ibada sai na je gidansa don in duba shi yace da naje sai na ganshi yana kwance a tsakiyar gida an shimfida masa tabarma yana kwance labban bakinsa sun bushe idanunsa suna ta zubda hawaye ga alamun mutuwa sun bayyana a fuskarsa sai na tsorata yace nace masa ya aki qul la ilaha illallah yace ya kai dan uwana ka ce la ilaha illallah yace sai ya dago ido ya kalle ni sai ya suma da ya sake farfadowa na sake maimaita masa nace masa qul la ilaha illallah yace sai ya sake dago ido ya kalle ni sai ya sake suma da ya farfado karo na uku nace masa ka ce la ilaha illallah yace sai yace mun ya aki Mansur hadhihi kalimatun qad hila baini wa bainaha sai yace kaga wannan kalma ta la ilaha illallah an sa shi a maki tsakanina da ke bazan iya fadi ba bazan iya fada ba yace sai na tsorata nace masa to wannan kiyamul lailin da kake yi da azumi da ibada da ciyarwa da duk abin da kake yi su kuma ina suke sai yace kana zalika li ghairillah yace dama duk wannan abin da nake ba don Allah bane ba don Allah bane yace na kasance yace ya kasance idan ya fito gaban jama'a yayi duk abin da zai na aikin alkhairi yace in ya koma sai in ya sauke labulai ya rufe kofa yace sai ya sha giya yayi zinace zinacen sa yayi duk aikin duk wani aikin zaben Allah da ka sani yace sai in afka masa yace ana cikin wannan hali sai wani rashin lafiya ya kama ni yanda ka san zan mutu yace da wannan rashin lafiyan ya kama ni sai na umarci ɗayata nace ta yi min shimfiɗa a nan inda kake gani na nazo aka kwantar da ni nace mace ta ɗauko min alƙur'ani in karanta ta ɗauko min ƙur'ani na karanta na ɗaga alƙur'ani nace ya Allah Allahumma bi haqqi kalamika fi hadha al-mushaf al-karim yace ya Allah saboda yalda da nayi da cewa maganar ka ce a cikin wannan alƙur'ani da gaske illa ma shafaitani falan a'uda ila dhanbin abada Allah in ka bani lafiya daga yau bazan sake komawa wani zulubi ba. Yace ana haka sai na warke. Yace da yaji yayi zam ya ware. Sai dauka wancan din ma yayi mishin hanya ne sai sake komawa. Yace karo na biyu sai rashin lafiyar nan ya sake kama shi. Ya sake dawowa, ya sake cewa a dauko masa tabarma a shimfida masa, aka kwantar da shi kan tabarma, aka sake dauko masa alqur'ani ya karanta, ya daga ya ce Allah in ka bani lafiya alfarman kalmominka da ke ci wannan alqur'anin ban sake saba maka. Ya ce Allah ya ba shi lafiya. Da ya warke ya ce sai ya sake komawa. Karo na uku. Karo na uku nan da ya sake komawa ya ce to shine wannan rashin lafiyar da ka gani akai a kwance yanzu. Yace na dauka cewa wannan ma irin sauran ne. Yace amma da nace a kawo mun Qur'ani, yace da na bude Qur'anin yace wallahi falan yatabayyan li harfun wahid. Yace ko harafi ɗaya bana gani, Allah ma ya hana shi ga Qur'ani. Ko harafi ɗaya bai gani na Al-Qur'ani. Yace yara zana ya tsorata. Yace sai ya ji kamar waya ce tana ringin tana cewa tatubu ani zunubi idza maritta. وَتَرْجِعُ لِلذُّنُوبِ إِذَا بَرِئْتَ tana ce masa kai yanzu haka zaka karar da rayuwarka in ka shiga rashin lafiya ka tuba daga zunubai in ka warke ka sake komawa yace amma takhsha bi an ta'til manaya wa anta 'ala al-ma'asi wa qad duhita kamar ana ce masa kai baka tsoron mutuwa ta zo maka bayan ka riga ka tsunduma ka dulmuya a cikin sabon Allah baka tsoro yace wannan malamin yace sai na tsorata sai na tashi ya kama hanyar fita yace ban isa kofar ba sai na ji yayi wani ihu yayi ƙara sai da na juyo ɗarsa take ce min malam karka fita ya riga ya mutu naka shi kalmar shahadar sa da ya cika da shi shine ƙara da ihu feduwa shine abin da ya cika da shi me ja masa wannan shine mukhalafatu zahir lil batin zahirin sa ya saba ma batinin sa ya bayyana gaban mutane zunuban cewa ya tuba amma in ya koma shi da ubangijin sa kuma sai ya ci gaba da saba masa la haula wala quwwata illa billah Allah ya shirya mu Allah ka shirye mu daga cikin sabban da ke jawo mutun yayi mummunan karshe akwai hubbul ma'siya wal israru alaiha son sabon Allah da kuma dogewa akan saba ma Allah indai kaga zuciyarka iya abun da take so shine saba ma Allah to kai a hankali don kana dab da kai mummunan karshe son sabon Allah da kuma dogewa akan sabon Allah yana ja mutun yayi mummunan karshe yana jawowa mutun yayi mummunan karshe mutun yana sabon Allah al-imamu ibnu al-qayyim rahmatullahi alayh a cikin littafin sa ad-da'u wad-dawa yayi ta bayani akan waɗanda suka doge akan sabon Allah mutuwa ta zo musu aka ce su faɗi la ilaha illallah amma suke faɗin wasu miyagun abubuwa ce wani ya zo mutuwa aka ce masa ka ce la ilaha illallah sai ya ce a kawo kwalbar giya ya riga ya kai gargaran da ba zai iya shan giyar ba amma saboda ya tasirantu da ita la ka qul la ilaha illa allah sai ce na wiluni kasan min al khamri ku bani kofi dai na giya ku ban kofi dai na giya saboda akai ya rayu akan sabon Allah yace wani aka ce masa qul la ilaha illa allah da aka ce masa ka ce la ilaha illa allah ya riga ya saba da jin wake wake faja'ala yahzi bil gina sai ya dinga kada kansa yana yin kamar yana kida yana kida yana cewa ta 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 akan abun da ya mutu kenan irin wakan da ya saba da ita akan ta ya mutu akan ya mutu wani aka ce masa qul la ilaha illallah aka ce masa ka ce la ilaha illallah fa qala sai ya ce la astati'u an aqulaha yace la ilaha illallah ba zan iya fadi ba saboda ya rayu akan sabon Allah وقيل لأحدهم عند الاحتضار wani cikin masu sabon Allah mutuwa ta zo masa aka ce kace la ilaha illallah faqala ma yanfa'uni ma taqul yace kai wannan abin da kake cewa in fada fa ba zai amfanar da ni komai ba walam ada ma'siyatan illa rtakabtuha saboda ban bar wani sabon Allah ba face na aikata duk wani abin da ka sanya sabon Allah a duniya na aikata thumma mata wa lam yaqulha ya mutu bi fadila ilaha illa Allah ba saboda ya rayu akan sabon Allah ba zai iya fadi ba yace wa qila li akhar wani aka ce masa lokacin da yazo mutuwa aka ce masa qul la ilaha illa Allah aka ce kace la ilaha illa Allah fa qala ma yughni anni sai ce ko na ce la ilaha illa Allah bai amfanar da ni komai bai mun amfanin komai me yasa yace wa ma a'riftu anni sallaitu lillahi salata yace tunda nake a rayuwata ban tuna ran da nayi ma Allah sallah daya ban tuna ran da aka ce yau gashi nayi ma Allah sallah guda daya wa mata wa lam yaqulha haka ya mutu bai fadi ba me ya jawo masa shine hubbul ma'siyati wal israru alaiha son sabon Allah da kuma dogewa akai Allah kuma ya gaya mana cikin sifofin bayin Allah da za su samu aljanna walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusillu ala ma fa'alu wa hum ya'lamun su ne in aka ce musu kun saba ma Allah fa ko suka yi aka ta alfasha ko suka zalunci kansu in suka tuna Allah sai su istighfari su nemi gafaran Allah ba mai gafarta zunubai in ba Allah ba ba su dogewa akan sabon Allah alhali suna sane cewa abin da suka yi din nan ba daidai ba ne daka dogewa akan sabon Allah na daga cikin sabubban da ke jawowa mutum ya yi mummunan karshe Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu daga cikin sabubban da ke jawo mutum ya yi mummunan karshe akwai tsulul amal shine dogon buri sababi na bakwai kenan tsulul amal dogon buri mutum ya zama yana da mugun buri akan duniya ba mai tunanin lahira shi to zai jaye mummunan karshe saboda bai tunanin me zai gyara masa lahiransa damuwansa ya zai gyara duniya ko da lahiransa za ta baci yana daukan abinda yahudawa suke cewa wai alhalalu ma halal biya daya kace a musulmi ba suka ce su a rayuwarsu ba wani abin da yake halal ko halal ko haram inda ya iso hannu to halal ne iya condition na kare zama halal shine kare iso hannu sai kace alhalalu ma halal biya daya abinda kawai ya iso hannu na to wannan shine halal wannan jahiliya kenan amma musulmi bai da dogon burin da har za ta kai ga yana mantawa da lahiransa bai da wannan dogon burin hadisi ya tabbata a cikin musnad da imamu ahmad a daga sahabi abdullahi dan amr dan as sheikh nasiruddin albani ya hassana hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salahu awwali hadhihi al-umma bizuhd wal yaqin abinda ya gyara farkon wannan al'ummar shine gudun duniya zuhudu da kuma yaqini game da sha'arin ubangiji wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amal abinda zai halakar da karshen al'ummar shine bakar rowa da kuma dogon buri dama me yake ja mutun yayi rowa shine buri yana tsammanin cewa watakila rayuwarsa sauran masa shekara 30 da haka in ya kashe kudin sa wajen taimakon mutane shekara 30 ne zai rike shi amma kuma ba wanda ya san yaushe ne ajalin nashi dogon buri yana daga cikin sabubban da ke ja mutun yayi mummunan karshe mutun ya zama yana buri baya tuna duniya ana so ka zama mai gudun duniya na'am zuhudu ba yana nufin ka zama bakauye a duniya shine kai zuhudu ba kullun an ganka an ga siffan almajiri ba shine zuhudu ba zuhudu shine karka nemi haram shine zuhudu in haram ya zo ka kauce masa shine kai zuhudu amma in ta kama ka sa shadda kowani yadi 1 miliyan 1 kowani yadi 1 miliyan 1 indai kudin halal ne ba kai haram ba ka sa shadda tana kyalkyali hula tana kyalkyali ka hawo mota mai kyau ka ci abinci mai kyau kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min arrizq wai haramta maka wannan ba wanda ya haramta babu wanda ya haramta saboda ka san shi wani ustazu ne shi yana ganin shi kullun ya fito dauda hakan nan yana ganin wannan ma kamar ustazanci ne wani yana ganin daga cirukunnin ustazanci akwai talauci ba ustazanci kake yi ba ba ustazanci kake yi ba annabi sulaiman talaka ne annabi dawud talaka ne abdurrahman bin auf talaka ne usman bin affan talaka ne a ba talauci bane annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi ba talaka bane zuciyar ciyarwa ne yake da shi, shine sai a wayi gari a gidansa ba abin da za a ci. Amma ba wai zunzurutun talauci bane, inda ya so ya tara abinda Allah yake kawo masa, da yafi kowa kudi a cikin mutane. Saboda haka talauci ba ustazanci bane, talauci shashanci ne. In Allah ya hada ka da shi kawai kai ta addu'a. Annabi da kansa yana addu'a, yana Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr. Kaga yace Allah ina roƙon ka tsare ni da kafirci da talauci. Me yasa Annabi ya hada su biyu? Saboda da wuya mutum yayi talauci bai zama kafiri ba. Da wuya mutum yayi bakar talauci bai kafirta ba, yana da wahala. Wallahi sai wanda Allah ya marahama. Saboda in ta matsa masa, yaga yayi addu'a, yaga har yanzu fa Allah bai sallame shi ba, to sai ya koma gun boka ya sallame shi. Me ya jawo masa kafirci? Talauci. To shi yasa ma musulunci ya koyar da mu neman kuɗi. Duk littafin musulunci in ka ɗauko, da a yi ma hukunce-hukuncen addini, akwai kitabul buyu' a ciki. Kitabul buyu' ya ake kasuwanci. Har yadda za a koya maka kasuwanci kar ka zama gaula wani ya cuce ka, sai an koya maka a cikin musulunci. Tausu umdatul ahkam bulughul maram, duk wayannan littattafan fiqhu hadisai ne na fiqhu na hukunce-hukunce. Zaka ga akwai littattaf, akwai babin da suke bayani akan kasuwanci. To zuhudu ba shi bane fituwa dukun-dukun, ka san akwai wanda shi Allah ya bashi kuɗi sai dai ya tara, saboda shi yana da gudun duniya, ba zai ci kuɗin ba. Wani wata nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani kullun in yazo gaban Annabi sai Annabi ya ganshi dukun-dukun. Annabi sai kira shi yace, kai wai kai kan ba na samu labarin kana da raƙuma guda kaza, shanu guda kaza ba, kana da filaye kaza? Yace eh. Yace masa, yanzu dan Allah duk cikin wayannan dukiyar naka rasa wanda zaka sayar ka sayi tufafi mai kyau? Yace masa, inna Allah idza an'ama ala 'abdin yuridu an yara athara ni'matihi alayhi. Allah in ya maka bawa yana so ya ga, in ya maka ni'ima yana so ya ga tasirin ni'imar a jikin ka, yana so ya ga ka ci mai kyau, ka sa mai kyau, haka Allah yake so. Shine wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allah ya maka aga kana walwala, kana jin daɗi, sai kuma ka ci gaba da addu'a, Allah ya tsare ka daga sharrin mahasada. Wannan shine ka yi zuhuri kenan. To amma kar ka zama mai dogon buri. Dogon buri shine wanda shi damuwansa kawai ya tara duniya. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ta isa abdud dinar, cir da bawan dinari. Ta isa abdud dirham, cir da bawan dirhami. Tilda wanda shi kullun iya kai komansa akan ya zai tada dinari da dirhami ne, ya zai hado kan naira da dala. Annabi ya ce, ta isa wantakas, tilda shi, Allah kuma ya tada shi da cikas a rayuwarsa. Wa idha shika falantakash, in ya taka kaya kada Allah ya bashi ikon cirewa. Ma'ana in ya shiga matsala Allah kar ya kawo masa mafita, saboda shi ya zama bawon kuɗi. In ubiya radiya, in kana so ka ga yana murmushi da jin daɗi, ya samu kuɗi. Wa illam yuqbal min yarda, in ba bashi kuɗi ba kuma ba zai yarda ba. Daka tilda wannan, daka daga cikin dalilan da ke sa mutum yayi mummunan ƙarshe, akwai qulul amal, Allah ya kiyaye. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa, mal faqadu akhsha alaikum, ni bana ji muku tsoron talauci. Sai yace, walakin akhsha alaikum ad-dunya, abinda nake tsoro an tubu saba alaikum ad-dunya, kar a shimfida muku duniya. Fatana kama busitat ala man kana qablakum, kamar yadda aka shimfida mu waɗanda suka gabace ku. Fatata nafasuha kama tanafasuha, sai ku dinga gasan tara duniya kamar yadda suka yi. Fatuhlikakum kama ahlakatkum, sai ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su. Kaga an samu matsala kenan. Daga cikin sabon da ke sa mutum yayi mummunan ƙarshe, akwai muhasab musahabatul ashrari wa ahli su, zama da mutanen sharri da mutanen banza. In dai kana so ka gama da duniya lafiya, kar ka zauna da mutanen banza. In dai ka zauna da mutanen banza, ba za ka gama da duniya lafiya ba. Domin duk yadda ka yi ƙoƙarin ka zama nagari, in kana tare da 'yan banza, dole sai sun lakata maka, dole sai ka zama irinsu. Sahabi Umar dan Abdul Khalifa Umar dan Abdul Aziz, Khalifa Umar dan Abdul Aziz yana khalifa, ya tura jami'an tsaro su je su kai samame gidan giya, irin yadda 'yan gizba ke zuwa a kamo karuwai, a kamo 'yan shaye-shaye. Ya ce, aje a kamo su. Sai aka kamo su aka taure su. Sai wani a cikinsu ya ce, ya amiral mu'minina, ni wallahi ban sha giya ba, azumi ma nake yi. Baka sha giya ba, azumi kake? Yace eh wallahi. Yace ku fara masa bulala. ku fara zane shi tukunna. Ya ce kana azumi mai kai ka wajen ingiya, kai ne mai azumi ma kaga wanda yake cin abincin halal ma tashi kake a wajen saboda kar zuciyanka ta raya ka je ka fasa azumi. Kana azumi yanzu ka zauna kusa da wanda zai ajiya a ajiye masa da kwalwan kaza a gabansa da kwai da shayi mai kauri ka zauna a gaban shi, ai sai ka fara tunani ustazu azumin nan fa dama nafila ce. Shikenan saboda ka san yanzu wani sai dan fuske sai ya sha ruwa ce ya mamanta shi ya sha ruwa, sai ya kawo maka fatawa mai rauni. Dama an ce in mutum yana azumin nafila ya manta ya ci wani abu shikenan azumin ya karye, za ka iya ci gaba, bai karye ba, ana ci gaba. To amma kaga shi sai dai ya zauna kusa da ingiya, yanzu in suna kurbawa wannan ya kwale wannan ya kwale wannan ya kwale, shi ma me zai yi? Sai ta burge shi, shi ma ya ce a miko. To indai mutum bai so ya mummunan karshe, kar ya kuskura ya zauna da mutanen banza, domin zama da mutanen banza yana da illa. Abu na gaba da ke jawo mummunan karshe shine adamul istiqamati ala ta'a, shine mutum ya zama bayi da istiqama akan yi ma Allah biyayya, ya zama bayi da istiqama akan biyayya ma Allah subhanahu wa ta'ala, bayi da dogewa. To istiqama kuma mutum ba shi yake samar ma kansa ba, addu'a yake yi Allah ya tabbatar da shi. In ka danka akan hanyar shiriya yanzu karka ruku ka roki Allah ya tabbatar da kai, karka ce kana da garanti. Annabi ya fi ga garanti akan hanyar shiriyar nan, amma yake cewa Allahumma musarrifal qulubi sabbit qalbi ala dinika. Allah kuma ya gaya masa walaula an sabbatinaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila, in ba din mun tabbatar da kai akan addinin nan ba, kindin kiris sauran kadan ka karkata zuwa gare su ka koma sauran kadan. To ashe in Allah yana gaya ma annabi da ba din mun tabbatar da kai ba, da ka dan karkata da ka karkace, ashe mu ne ya kamata mu roki Allah tabbaci, mu roki Allah tabbas, kuma duk abin da zaka yi na ibada dan Allah ka samu istiqama akai, ka tsayu akai, kar ka raba kafa, kar ka rubi ka ce ai kai social ustaz ne, kai kana taba kidi taba karatu ne, wata kil ka taba karatun ka je taba kidin kan ga dawo karatun za a cin maka. Kar ka raba kafa, ka tsaya a wajen Allah kawai, kar ka zama musulmusul, ka zama udkhulu fi silmi kafa, haka Allah ya ce in zaka shiga musulunci ka shiga tsundum. Musulunci ba a masa shigan Shoprite, ko in ka shiga Shoprite ai daukan abin da kake yi, abin da kake so shi da ka dauka ka sa a kwando ka turo ka zo ka biya kai gaba, haka ake yi. Amma musulunci ba a masa, in ka shiga musulunci komai daifowa ake yi, sai dai abin da Allah ya sauke maka nauyin sa. Daka ina daga cikin sauban da ke ja mutum ya mummunan karshe, akwai adamul istiqamati ala ta'a, mutum ya zama baya da istiqama akan biyayya ma Allah. Daga cikin sauban da ke jawo mutum yayi karkashi akwai mummunan karshe, akwai at-taswifu bit-tauba, jinkirta tuba. Kana aikin sabon Allah ka ce bari zan tuba, yana jawo mutum yayi mummunan karshe, sai a cin maka baka tuba ba. Haka duk abin da aka ce maka sabo ne, yi sauri ka tuba zuwa ga Allah. Kira Allah ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, ku tuba zuwa ga Allah, ku koma zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mu'minai don ku samu rabautuwa. Wannan shine abin da ake so, ka zama mai yawan tuba da istighfari da kuma komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kar ka dinga cewa sai gobe zan gyara, sai gobe zan gyara. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin wanda aka ce masa ka tuba, yace sa'a tubu gadan, yace ku bari in karasa ne yau, gobe zan tuba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace fanama famata fadakalan nara, sai ya yi bacci bai tuba ba, sai ya mutu, sai ya shiga wuta, shikenan an gama. Haka ba a cewa sai gobe zan tuba. Baka ga sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama inda suka tasirantu da giya, amma kuma da Allah ya ce ya hana shan giya fajtanibuhu la'allakum tuflihuna, ku nisanci giya. A ƙarshen ayan sai ya ce fa hal antum muntahun, za ku bar shan giya kuma za ku bari ba? Me suka ce? Intahaina intahaina, suka ce mun bari mun bari. Sai Sayyidina Umar ya ce wani ya kurba bai haɗe ba, haka ya furzar da shi, wani ya an kawo masa ita tana raba ta yi sanyi ta sha raba, amma bai sha ba haka ya kwabar da ita yace haka muka dinga ganin kwari kwari lambatu lambatu na cikin garin Madina giya ne take kai ko kuma da ruwan kwatami kaga imani haka aka ce musu bari nayi wannan maganar ranar Lahadi a wajen karatu a can Bauchi wani yace min to wai su sahabbai da suka bi dokokin Allah bana ganin cewa akwai tasirin cewa annabi yana cikin su ne yasa suka bi dokokin Allah yace masa to kar kuma ka manta ai ba tasiri annabi na cikin su yana da tasiri amma ba shi bane babban abin babban abin shine imani ne a zuciya akwai wanda a gaban sa annabi ya tsaya a gaban sa ya masa wazi amma yace masa sha'irin majnun yace ma annabi kai makaryaci ne mawaki mahaukaci haka ga ya ma annabi a gaban annabi to shi kaga abin imani ne ai bayan annabi bayan annabi na gaban su bane kaga dai yanzu a cikin irin garuruwan mu nan yanzu mutun ya tsaya a nan waje ya ga ma annabi irin wannan ai bare kwana lafiya ba ai bare kwana ba wata ilma an ya shiga cikin dan ustadai masu sauki sai ce jahili ne a tsaya a koyar da shi amma an ya ga mu da irin yan kalaren ne yan giya ai wani yana gani yayi jihadi ne in ya kawar da shi yana gani yayi jihadi to kaga ashe abin da ke tasiri shi da imani Abu Jahalin su Abu Lahabin ba gaban annabi suka rayuwa duk ayoyin Qur'anin nan a gaban su ya dinga sauka Abu Lahabin a gaban sa aka saukar da tabbace da Abu Lahabin watan ba Allah ya ce ya tsire masa albarka amma ya juya tafi abin sa yana ganin ba komai so imani ne zaka yi aka ce maka kaza ba daidai bane karka ce sai gobe karka ce to bari mu gama ne yau bari mu gama gobe za mu tuba baka da tabbas din gobe zaka kai ko ba zaka yi gobe ba baka da tabbas daga karshe yana daga cikin abin da ke sa mutum ya yi mummunan karshe shine rashin addu'a da rashin roƙon Allah abin da ke kai mutum zuwa ga wannan kuma shine at-ta'ajjubu bin nafs shine mutum ya ji shi karan kansa yana burge kansa zai mummunan karshe karka kuskura ka burge kanka ka ji kai kanka ka haɗu ko a ilimi ko a karatu ko a ibada ka san wani sai ya ce a to mu yanzu ana maganin ana tsakaci a fito da bayin Allah a garin nan ba muna ciki ba ba mu ne ustazan zamanin ba akwai wasu mutanen kirki bayan mu da muke dan kaza su wane da wane da suke zina suke shan giya suke kisan kai su ba yi musu wa'azi ba sai mu da muke dan kaza to yana daga cikin abin da ke sa mutum ya mummunan karshe ma akwai ihtiqaru dhunub shine raina zunubi a ce maka wannan zunubin ai dan kadan ne yana sa mutum ya yi mummunan karshe dan ba zai tuba ba Abdullahi dan Abbas yace innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'imun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alai mu'mini in ya saba ma Allah gani yake kamar ga wani katon dutse nan ya gangaro zai danne shi sai yayi sauri ya gudu kaga sauri ya gudu shine ya tuba yace wa innal fajir amma fajiri yara dhunubahu duk zunubin da yayi yana gani kazubabin marra ala anfi gani yake kawai kamar wato ainihin kuda ce kawai ta zo ta hau kan hancinsa fa qala bi ya kaza sai sa hannu ya buje shi aka yake ganin zunubi haka yake ganin zunubi to ba a raina kananun zunubi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku raina kananun zunubai saboda misalin su ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar matafiya ne su yi tafiya yunwa ta kama su ga kayan abinci za a dafa abinci sai dai ba kirare na itace da za a dafa abinci sai shugaba ya ce kowa ya shiga cikin daji ya nemo kiraren itace kowa ya samu abin da ya samu wannan ya samu biyu wannan ya samu ɗaya wannan ya samu kaza in kowa aka ce ya girki da nashi ba zai ishe shi ba amma in dukansu suka hada sai a kesta a shana a kunna wuta to haka zunubai za su taru maka kaɗan har su riga ka a wuta har su halaka ka haka ba a cewa zunubin kaɗan ne abinda ake duba shine girman wanda aka saba masa ba girman zunubin ba girman wanda aka saba mawa shine Allah domin laifi yana ƙara girma gwargwadon girman wanda aka yi malaifi in aka zo aka ce maka yau ga wannan yama ruwansa kana ce kai wani bayi da kunya ka kai yayi wa wansa har mari bakwai kai wani bayi da mutunci sai aka ce maka kuma ga wanjan yama riba wansa sau daya wa ya fi rashin kunya a cikinsu kaga dumari shi kai wannan fa bakwai yayi wannan kuma ɗaya yayi amma wancan ana ganin wani ya fi taɓewa saboda girman wanda ya mara yanzu dai ai mari amma a cikin garin nan da wanda ya sa hannu ya mari wani anan wajen da wanda ya mari gwamna ɗaya suke ai ba ɗaya suke ba ai aje police station a tsaye da kai wane yace ya kawo karinka kamare shi sai a tawo ga wannan shi kuma a ce wannan gwamna ne ya turo shi ya gaura ma gwamna mari ai na jin wanda kai da kawo karinka kamare wannan kasha dan yanzu da amanta da case dinka da amanta da case dinka saboda ka san wata masifar in ta zo mantar da wata take yi so na daga cikin abin da ke sa mutum yayi mummunan karshe shine rashin roƙon Allah rashin addu'a rashin sabaci Ibn Kathir al-Littafin sa da yayi bayani game da tafsirin ayar suratul Hashr da Allah yake kamasali shaytanu idh qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin fakana 'aqibatuhuma annahuma fi an-nari khalidin fiha wa dhalika jazaa'uz zalimin ya kawo yace akwai wani malami malamin nan an san shi da tsananin bauta da ibada akwai wasu mutum biyu a cikin gari suna da wata ƴar uwa kanwa mace tafiya ta kama su sai suka rasa yadda za su kai kanwa su sai aka ce ato ga wani malami nan ai shi saboda tsabaragen ibada ya tare kansa a cikin gida baya fitowa ko aure bai ba saboda tsoron Allah shikenan sai suka je suka bashi ajiyan kanwa su tafiya tayi tafiya shi dan sai yazo ya ziga shi yace yanzu wannan yarinyar ka ganta kyakkyawa da ita irin haka haka zaka bari har su dawo su dauki kanwan su ko magana baka taba yi da ita ba sai dai kawai in ka zo magana ka tsaya ta bayan mundo me ake bukata a kawo a mika baka taba tsayawa gaba da ita kai magana ba ya dinga ziga shi ya dinga ziga shi aka fara gaisawa a fara kaza a ziga shi har ta kai ga ya ziga shi yayi zina da ita da ya zina da ita sai ya bari sai da ta haihu sai ya ce masa tab ai kuwa za a yi abun kunya in ka bari yayin wannan yarinyar suka dawo suka ga cewa ka yi zina da ita har ta haihu to ya za a yi kawai sai ya raya masa a zuciyarsa ya kama ɗan ya kashe ɗan ya sake zuwa ya sa masa tunani to in ka kashe ɗan fa kuma aikin banza ne ai in ta dawo suka dawo za ta gaya musu cewa ka yi zina da ita ta haihu ka kashe ɗan to ita maya za a yi kawai a kashe ta ya kashe ta suka dawo ana bincike ina kanwansu wane ne ɗayan ya kwanta bacci sai shedan din ya zo masa a mafarki ya nuna masa ga inda aka kashe kanwansu ga kuma inda aka binne ta suka je suka tono shi suka tono ta kaza kaza ga malam ya kashe musu aka zo a gari aka taru sarki ya zo aka tara mutane a fada aka daura malam akan hasumiya za a yi masa hukuma za a masa haddi shedan sai ya zo masa sai ce duk abin da kai nan ni na ziga ka kuma ina da mafita guda daya yace me wannan mafitan yace ina so kai mun sujjada guda daya zan baka mafita sujjada ɗaya kawai kai mun zan baka mafita yace sujjada maka sujjada ai wanda mutu kawai sai yace ya juya yace to shikenan ma hadu a can sai yace masa a Dawuda sujjada ce kawai kake so zaka faɗa mun mafita yace zaka faɗa mun mafita yace eh kawai sai ya faɗi masa sujjada yana yi mishi sujjada sai shedan ya ce masa kai ka san girman Allah kuwa Allah ka dai ake masa sujjada fa yanzu ka zo ka yi sujjada ai kai kafirci ka ni ga ina tsoron Allah shine yace misali Allah ya ce ka masali shaytani idh qala lil insani kufur kamar shedan ne ya ce ma dan adam kafirce ma Allah falamma kafara san da ya kafirce qala inni bari'un minka sai ce ba ni ba kai inni akhafu Allah rabbul alamin ina tsoron Allah ubangijin talikai karshe aka kashe wancan din kaga Allah ya ce to da wanda ya sujjada da shedan din fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nari khalidin fiha karshen su yayi muni dukan su ta zasu tafi kuma zasu dawoma a ciki wazalika jazaa'uz zalimi sakamakon az-zalimi kenan to ashe kenan kaga addu'a ake bukata mutum ya dage da addu'a Allah ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya Allah ya kare mu daga mummunan karshe Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya mana albarka albarkaci rayuwar mu ya biya mana bukatun mu na alkhairi abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada inda muka yi kusakure Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana ɗan uwa waɗanda suka shirya wannan muhadara da wannan gayyata Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa mu yi tarayya da su a cikin lada Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi yadda muka haɗu muka saurari waɗannan maganganu Allah ya tara mu gaba ɗayan mu shiga cikin aljanna ina gaba kuna bi na a baya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad
dai jira
ah in ne gaba ai ba zan tsaya waiwai na Malam Abdul Basir yake ba in ka riga kashi kashi kenan in kuma na riga kashi kashi biyu daga baya insha Allah eh amma dai zamu shiga aljanna insha Allah ba dan huta a cikin mu insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
Daga an ce ga bauta ma Allah shi kadai sai biya ga Allah da manzo shine ya rigima ba shi bane rigima wanda ke so ya kawo wanda cikin rigima shine ke sa shi rigima dan haka abu na biyu da zai dana cewa mallan ya huda abu shi yin bid'a tana sa aiki mummunan makoma dan haka lalle mu sani wai mutane suna ganin akwai wani na duk kwaliki babban mutum ne na tukunya wai ke magana cewa in dai a ce duk abin da annabi yi bane ai su ma kullun cikin bid'a suke suna sa sadda suna sa yaji wannan abin kunya ne
jahilin murakkabin ke
abin kunya ne ba wannan ba ta bane sai dai ba da dadi in mai magana in dai magana akwai rigima dan haka sai su da kyale shi to abu ne dalilin da mun bizi abu ne wanda aka tsago shi a cikin addini da yake kema da addini mai shi ruwa yana neman kusanci ga Allah wannan shine bid'a ba dan na sa wannan ya sa buwa ba wannan ya sa aka ce ya yi bid'a a'a a lura wannan abu a rike shi abun da ke tare da addini shine ake ce ma an yi bid'a ba abun na rayuwa ba dan haka shehu dan wani yake ce abun da ake ce ma addini kadai qala Allahu wa qala rasul wa fi sahaba wannan shi kadai ne addini a ce Allah ya ce annabi ya ce sahabbai za a aikata duk abin da sahabbai a manzo Allah bai aikata ba ko dai daga cikin sahabbai ba su aikata ba barin wannan abun shi ya mi dan haka lalle mu zama mutum masu bi ba masu kirkira ba abin da aka wani mu mu bi kada mu kirkiro wani abubuwa saboda sun riga sun cika komi ba a bamu wurin da za mu sa ba komi magabata sahabbai wurin su an gane an gama sun cika komi to kai ba wani abun da zaka kawo kai kana tuhuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya koyi shi hakuri wannan kuma ba haka bane kowa ya sani manzo Allah ya aikata da sako kuma kai ma haka ke tunani kai ma kana da wannan aji to me yasa ka kawo wani abu ka ce mai kyau ne bayan annabi wai suna fakewa da maganar shehu da godiyo wanda shi ma shiratu ne a cikin wani littafi cewa akwai bid'a hasana wannan abu ne wiki theory mutane su malami suke gaskiya wannan darjiwa ce kuma kowa da ai darjiya ba wani hasana idan abu mai kyau saboda misalan da ya kawo shi kan shi cikin hasana ba bid'a ba ce to ya kai zaka yi mai ka tsaya wai hasana ce kake yi dan haka sai ka yi to kai ka sani ka je ka yi kuma za ka sakamako Allah ya kare subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Walaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuhu muna so Allah ta'ala ya saka kamun malam da alkhairi akan wannan taliki da ya dangane da bayanan da malam yayi a ƙarshe abu ɗaya zan faɗa zuwa biyu wanda abu na farko godiya ne ga shi malam da fatar Allah ta'ala ya sauke malam gida lafiya kamar yadda muka sani malam yayi takanar ta Bauchi ne zuwa garin Katsina takanar ta Bauchi zuwa garin Katsina ba dan komai ba sai dan a gaisa da ɗan uwa kuma a gabatar da daura da kuma muhadarori kamar yadda aka gabatar wanda malam ya sauka a jiya idan ban manta ba malam ya yi karatu a jiya a masallacin Ammar bin Yasir wanda kuma a yau malam ya gabatar da daura da safe a masallacin zaman karantin a can kofar jirgi wanda kuma a yanzu gashi muna tare da malam a nan masallacin Prison Barak masallacin Malam Abdulbashir Isa akwai
masallacin
to za mu samu akwai albani a kowane gari za ka samu ce akwai albanin Gombe albanin Samaru albanin Kinane domin kuma ga albani na albanin Katsina muna addu'a Allah ta'ala ya saka kama malam da alkhairi wanda malam ya kasance ɗaya ne daga cikin ɗaliban malam albani wannan albani dai na zariya din ba kuma na Katsina ba yanzu malam ya kasance ɗaya daga cikin ɗaliban shi wanda ya yi karatu a can makarantar Darul Hadith ta shi malam albani zariya Allah ta'ala ya ji kansa da rahama sannan malam har gobe ba sai an ce maka wane ne shi ba wataƙila daga abin da ka saurara za ka gane cewa malam wayayye ne kuma ɗan birni ne in aka ce ɗan birni abin da muke magana a kai wanda ya san boko ya san me ya san addini a magana ka san baka fi kare iya ne ba magana a matsayinka na ɗan boko a addini ma wataƙila ka san baka fi kare iya ne ba addini ba
sannan daga yadda malam ya karya hula da dan tabarau din shi gashi gaga ka san cewa malam ya yi ya wani ga kuma turanci in ka zo da turanci akwai in ka zo da larabci akwai da gunna da digami da galabi da madda da kalkala da komai Allah ya hada mani malam muna addu'a Allah ta ala bakin kama malam da akai wanda gode idan ban manta ba daga nan kuma malam zai wuce garin kanciya insha Allah atan ma malam zai gabatar da wasu karatuka daga nan kuma ya dauka zuwa garin Zaria garin Zanzibar daga nan ma ya sake daukawa zuwa ina zuwa garin gwamna daga garin gwamna kuma to za mu samu da fitowa sai malam yayi zai je gurare daban-daban ba dai komai ba sai dambe zumunci da kuma gaisawa da ƴan uwa saboda tsarin shi ne malamai sun ce al-ilmu rahimun baina ahli ilimi zumunci ne tsakanin ma'abokan shi za mu samu a duk sanda aka ce an zauna tsakanin ɗalibi da malami za mu samu kowa yana amfana da kowa ba zai yi ba ce wannan zai amfana da wannan ba wannan bai amfana da wannan ba wani lokaci abin da ka sani ma wanda zai yi magana a kai ka fi ilimi a kan wannan abin amma kuma zai faɗa abin da kai ba ka sani ba kuma a lokaci ɗaya muna addu'a Allah ta ala ya sakan kama malam da alkhairi da wanda suka yi kokarin shirya wannan muhadara kusan tun daga dahuwar malam har zuwa shi nan da kuma abubuwan da suka sawwaka irin su malam Abdulbasir Isa malam Albani kenan da kuma malam Ahmad Balarabe wanda shi ma muna tare da shi a wannan guri da kuma kwamitin wannan masallaci ne albarka da ƴan uwa da suka dinga faɗita shi tun daga sauraron karatukan a gurare daban-daban da ƴan midiya wanda suke ɗaukar karatun da ana haska shi zuwa ga al'umma gabaɗaya muna addu'a Allah ta ala ya saka mu da gidan aljanna kamar yadda suka ɗauki karatun malam anan to a aljanna ma idan mun je malam
a ba karatuwa ce
ba karatuwa ce ai za a zauna a duk da cewa an ce a aljanna wannan baya zuwa wajen wannan ziyara sai dai a haɗe a hanya daga nesa a ce hayi a ce amma musulunci hajjin ba irin ta ƴan boko ba وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته